أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن وإنك لعلى خلق عظيم. بلين الصلاتين كاملتين على الكائن المرء مع من أحب يوم القيامة وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يوم ثلاثة شابيو غوتن شعبان هجرانا دبو تدريه دو تلاتين لبيات ديدي دا بوما غوتن شدة 2014 زامي كراتو نتفس أجكم حمزية أكين يبو أني محمد صلى الله عليه وسلم. Asatin da ya gabata an yi magana ne akan sa dahi wanda Zainab radiyallahu anha ta yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarshen ta da ta musulunta, da kuma bayani akan Shaima'u ƴar uwar shayarwa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma aka zo ga wani sashi na zatin jikinsa sallallahu alaihi wasallam, aka faɗi kuma abinda ya shafi sifarsa shi ne dariyarsa, murmushi, tafiyarsa da sauƙi, kuma kwanansa an gaje ne, ma'ana dai idanunsa na kwana amma zuciyarsa ba ta kwana, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. A yanzu kuma za a yi magana akan ɗabi'u na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ko a ce sashen ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an haɗa sashen siffofinsa. A yau za mu tashi baiti na 127. Shi ne ke cewa: ma'a siwa khulqihin nazim wa la ghay rumhayyahur rawdatul ganna رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعزمة وحياء لا تغل البأساء منه عور الشر ولا تستخفه السراء. صلى الله عليه وسلم. حين تشي ما سوى خلقه النسيم باون إن إسكن جده أدبي أنصبا ba wanin su addabi unsa ba, ma'ana iskan jijjihi iska ne mai daɗi, mai ƙamshi, mai taushi, su ne ɗabi'un Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kamanta yadda iskan yake da taushi, to haka taushin ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallama suke. Sannan ar-rawdatul ghanna'u wadama ni'imtatta wala bata zana ghairu muhayyahu wani huskarsa ba, ma'ana wadama ni'imtatta ita au huska ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wadama da take tana da yawan tsire da fulawoyi da ɗiyan itace. A nan abu biyu ya faɗa. Na ɗaiɗai ya faɗi bayani akan ɗabi'unsa, domin ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallama alƙur'ani ne, alƙur'ani ko babu matuƙa gare shi, don haka ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallama ba su da matuƙa. Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim. Sannan Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta ce kana khuluquhu alqur'an, duk ɗabi'unsa alƙur'ani ne. Bayan haka ya magana akan huska Annabi sallallahu alaihi wasallama, domin babu wata huska wadda take kyau ko wadda ta kai kyau Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kulluhu, dukkanin Annabi sallallahu alaihi wasallama rahmatun rahama ne, wa hazmun kuma tsarin lamari ne, wa azmun niyya ne, wa waqarun girmamawa ne, wa ismatun tsari ne, wa haya'u da kunya, duk Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya haka shike. dai dai abu cewa rahama ne domin Allah subhanahu wataala ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama ana rahmatun muhdatun sannan ibnu abbas radiyallahu anhuma ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga musulmi da kafiri domin kowanne annabi idan aka karyata shi to za a halaka wa'annan jama'a din amma annabi sallallahu alaihi wasallam an jirkinta duk wanda ya karyata shi sai mutuwa ya ga sakamako ne ko kuma zuwa ranar alkiyama wanda ya gaggata shi amma zai samu rahama duniya da lahira sannan Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim sannan wani abu ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka hissar mai jini abinda ya ce Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun haka kuma abinda ya shahi Uhudu da Khandaq da dai sauran abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da su wurin ya kokka daban-daban musamman Khandaq da kuma Uhudu to ya akai kuma ga Khandaq yayi addu'a gare su abinda ya sai musu addu'a saboda sun hana shi daga yin sallah al-wusta don shi ne musu addu'a don haka addu'a ba yayi don an taba shi ba domin an taba addini ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan haka hazmun tsari ne ga al'amari gaba ɗaya ma'ana dukkan al'amuran Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna da tsari mutuka boyen su da bayyanin su abinda a hazmun shine bibi karshen lamari ya zai kasance to Annabi hazmun ne gaba ɗaya sannan wa hazmun niyya ne gaba ɗaya shine yin gaugawa ga cika abinda ya tsamba sannan wawa ƙarun Annabi sallallahu alaihi wasallama girma ne gaba ɗaya ta bangaren Allah subhanahu wata'ala ta bangaren ya girmama al'umurnin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma bangaren tsakaninsa da mutane na zamaninsa suna girma wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama kwarai sannan bayan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama mutane da yawa na ganin girmansa waɗanda ba su yi lokaci da shi ba musamman waɗanda suka yi ganin girmansa abokansa waɗanda suka yi lokaci da shi domin da kansu suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama majalisa ce majalisa ce ta ilimi da kunya da alkhairi da amana ba a daga sauti majalisa Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ba a keta alhurma kowa idan yayi magana kace sun tsaye na addisa ga kawunan sahabbai radiyallahu anhum ajma'in amrun nul aas radiyallahu anhu yake cewa na abuci Annabi sallallahu alaihi wasallama ban taba cika idanuna da abinda ya shahi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba saboda ganin girma ne da muke yi yace da an ce min siffanta Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zan iya siffanta ba sannan Zaid ibn Dathana kan rai su hakama shi suka ce kanasa Annabi sallallahu alaihi wasallama an makinka anan daure mu sake ka yace wallahi na hisan duk abinda za ku yi min ku yi min kamar da kuka yi min dan uwa na kun ka kashe shi na hisan ku yi min duk abinda za ku yi min amma bazan na ta kaya ta soki Annabi sallallahu alaihi wasallama ba saboda ganin girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karshen ta an haka shi don cewa sun kai da zaran yan nasa za su sake shi don haka wa karu wa ismatun sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama tsari ne ga kowane irin sabo sannan wa haya'u Annabi sallallahu alaihi wasallama kunya ne tsari ne Annabi sallallahu alaihi wasallama bai sabo zahiri da batini da gangan ko ba da gangan ba sannan da wasa ko da bananci bananci ko da gaske da yaddarsa ko yana cikin gushi kamin annabta da bayan annabta haka dukkan annaba suke Annabi sallallahu alaihi wasallama masumi ne sannan wa haya'u gaba ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallama kunya ne anan ya yi batun isma Allah subhanahu wataala ya tsare Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsare masa littafinsa ya tsare masa matansa ya tsare masa abokansa sallallahu alaihi wasallam sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama dore ana kariya ce ana gadi ne irin su Mu'adh bin Jabal zakawan Muhammad bin Maslama Sa'd bin Abi Waqqas bin Az-Zubair Allah ya tada su ana sakkanta wallahi asmuka minan nasi gaba ɗaya yace kowa ya wace gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya tsare ni kamar da cikin Tirmidhi da Baihaqi da kuma Hakim da dai wasu su shine ce kuma wahayawa Annabi sallallahu alaihi wasallama kunya ne gaba ɗaya alba asau tsananci tsananci matsaloli na yau da kullun la ta kullu basu walwali qura sabri yabaina hankuri minhu na annabi sallallahu alaihi wasallam asra'u shiga cikin yanayi na yalwa wala tattakihu ba za su daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'ana duk yanayin da ya shiga in na tsanani in kuma yanayi ya shiga na yalwa gaba ɗaya yadda yake haka shi ke sallallahu alaihi wasallam bai canzawa wani tsanani na canza shi wani kuma yalwa na canza shi a annabi sallallahu alaihi wasallam yadda shike haka shike da tsanani da yalwa duk ba ta canza shi ba ta shishe shi daga tawali'in sa da kuma girman sa da irin nutsuwa sallallahu alaihi wasallam haka kuma duk yalwar da ya samu a bangaren yakuka ba za ta canza shi ba domin lokacin da ya shiga makka ƙarshen ta gaba ɗaya yayi sujada sai da goshinsa yayi kusan tabo wannan sirbin na raƙumi din saboda gode ma Allah da tawali'i da Allah gaba ɗaya cewa Allah ya halatta mai makka ba ta taɓa halatta ga wani mutum kamin sa ba sannan gaba ɗaya waɗanda ya kama din yayi musu rangwame mutum 2000 yace ishabu fa antum mutlaqa la tasriba alaikum al-yawm ma haka ba wani wanda zai magana akan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya rigi ya ce yayi karu mat nafsuhu idan kana son ka kara tabbatar da abinda ni fada abinda ni fada zaka kara tabbatar da karu mat nafsuhu rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta girma wanga baiti kamar illa ce ga baitin da ya gabace shi kenan wayanda abubuwa ba mai yin su sai ne karincin rayuwa shine ce karu mat nafsuhu annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa ta girma asma ya haduru bai taba darta as-su'a wani mugun abu ba ala kalbihi ga zuciyarsa wala al-fahsha'u bai taba darta al-fahsha ba abinda al-fahsha'u shine dukkan abinda yana da muni ga fada ko ga aikatawa kamar ƙarya ko zina babban su shine shirka sannan zahi sannan tashrai sannan kuma cin riba da duki cin dukiyar maraye da kuma tseriya wurin yaki da kuma kazafi ga waɗanda suke ba su aikata abu ba Allah ka tsare mu da ko guda daga cikin su ni'matul ilahi ni'ma Allah azumar ta girmama alaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ni'ma Allah ta girmama ga ma'aiki wa kana fadlullahi alayka abi bayan haka al-udama'u manya manya fastaqallati sun karamta idan an kadi bi dukkanin abinda Allah ya masa ni'ima to gaba dai manya manya sun karamta li zikrihi idan an ka ambaci Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ka ambaci Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga duk manya manya gaba dai sun karamta idan an ka danganta su ga ni'imar da Allah subhanahu wataala yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jahilat qaumuhu jama'ata sun yi aikin wauta alaihi gare shi amma gaba ɗaya fa agada yayyahi musu ya runta idanu ya kauda kai ne dama wa akhul hilmi ma aboce hankuri da abuhu dabi'arsa al-igda'u shine runta ido da yahewa kan abin da aka yi masa to bale shugabanta ne kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi al-alamina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yalwaci talikai ilman ga ilimi ba ilimi irin nashi wa hilman ba hakuri ba jimriya irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin yafi kowa jimriya mutanen gurku da mutanen karshe fa hawa baharun don haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya gulbi ne ga girman sa da tsawo da kuma fadin sa da zurhin sa wani irin gulbi ne na ilimi da hankuri da kuma abinda ba ilimi ba hankuri ba duk gulbin su ne al'aba'u sha da tsanani ko kuma al'aba'u nawayen mutane wani ya sha wani ya wanki wani ya wanka wani ya sha da dabbobi da sauran bukatoci lamtu'ihi ba za su gaje shi ba shi wannan gulbin na annabi sallallahu alaihi wasallam na hankuri ko kuma a wata nusa maimakon la fa huwa baharun lam tuwihil aba'u a wata nusha alayhi sallallahu alaihi wasallama huwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama baharun wani irin gulbi ne wanda shike arrika'u kananan guguna lam tu'ihi ba za su gajiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ba kananan guguna shi arrika'u mustaqillan dunyaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya walakantar da duniyar ka kai mutum ma'ana idan kan lura da sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama na kammala da horantuwarsa zaka tabbatar da bai doki al'amarin duniya komai ba shi an mustaqillan dunyaka ya karamtar da duniyar ka an yi saba daga ajingina al'insaku kamewa min haga duniya ilaihi gare shi wani ida'u ko kuma ba su waye neme a bashi na daidai ba zai kame duniya ba dan yana tsunta sannan kuma ba zai neme a bashi duniya ba dan yana tsunta ko kuma ba za a jingina al'insaku riƙewa ba min hada ga duniya ilahi gare shi zan yi riƙe ki basuwa wani ida'u ko kuma wurin basuwa ya basuwa kaɗan ne domin yana ba da kyauta kyautar da wanda bai tsoron talauci wannan yana nuni ne ga cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tsananin kauda kai ga duniya domin da kansa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ga bakin sa mai tsarki sallallahu alaihi wasallama matalicina ya gitta min badaha'a makkata rahim makka gaba ɗaya ya koma zinari nace la ya rabbi walakin ashbu yawman wa ajibu yawman na hisan yau in koci gobe in ji yunwa idan ni jinwa eh kankan da kai gare ka in ambace ka in yi zikirin ka idan ni koshi kuma in gode maka sannan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ardahu wata rana an kawo mai abisha aka kawo mai ruwa da zuma sai aka kuka sai da junna tare da shi suka yi kuka bayan ya yi kuka ya shahi idanu suka tambaye shi abin da yasa wata rana ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ni gaina haka yana jaye wani abu ga kansa ko ban ga komai ba tare da shi sai ni ce menene kake jayewa ga kanka yace duniya ce an ka suranta min ita shine nace mata ilaiki anni ma'ana ki tafi ki banni sannan ta sake dawowa tace to in har wani ya in ka kuce min to wani bayan ka ba zai kuce mini ba kamar yadda Bayhaqi da Hakim suka ruwaito wannan hadisi ne shine annabi sallallahu alaihi wasallama duniya bai doke ta komai ba wai har a jingina ya kame duniya ya ki ba wani wani ya da ko kuma ya ba wani abinda suke bai gamsashe shi saboda son duniya shamsu fadlin annabi sallallahu alaihi wasallama rana ce ta daraja azzannu zato ta haƙƙa zai tabbata fi ga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu shamsu haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama rana ne wadiya'u haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallama haske ne lifa'atan ga daukaka fa idza maduha idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo a cikin hanci duha hanci wanda shike lokacin innuwa mutum na bayyana saboda lokacin hanci yayi ƙarfi kamar misali mu ce ƙarfi tara misali zuwa goma kaga hancin ya karshe abduha'u dama akwai abduha akwai abduha'u akwai karamin hanci akwai babban hanci to shine yace idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo hanci nuru haske ne maha zai shahi abdulla innuwa gaba ɗaya amma waqat alhali abduha'u hanci asbata shi yana tabbatar da abdulla da innuwa hanci yana tabbatar da innuwa amma annabi sallallahu alaihi wasallama haske ne bai tabbatar da innuwa saboda innuwa nau'i ce ta duhu amma annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai kasance a samu duhu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba sayyidina Usman ya taba ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama idan dai Allah ya girmama innuwarka daga ataki innuwarka to ya ga iyalinka kenan ma'ana Allah ya tsare ma iyalinka daga kowane irin walakanci a lokacin da aka yi kazahi din nan ga Aisha radiyallahu anha wa anha ɗaya ne. To a nan ya yi magana a kan cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin hanci, haskensa yana shahi innuwa. To kamar wani zai yi tambaya, tunda dai haskensa na shahi innuwa, to ai can an yi bayanin cewa girgije shi na yi masa innuwa, to ya an kai kuma haka. To shi ne ce ya yi sauri ya ce faka annal gama mata. Ka ce girgijen nan da ta yi masa innuwa, wacce bayani ya gabata, istauda'athu, ta yi ajiyar innuwa ne gare shi, kamar ta aje ne. Don haka bayan rannan ba ta sake yi masa innuwa ba, saboda hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma waccan innuwa da ta yi a lokacin, saboda wasu hikimomi guda uku. Na ɗaya dai al-irhas, shi ne keci al'ada cewa nan gaba wannan mutum akwai babban al'amari gare shi, tafi na mu'jiza. Don shi ɗaya ne giragizai suka yi masa innuwa, musamman lokacin da yana tafiya ƙasar Sham ɗin nan, har dai Khadija ta aure shi radiyallahu anha. Bayani ya gabata. Na biyu kuma ana sanashe shi ne cewa Allah zai yawaitar da yawan al'ummarsa, kamar yadda inno ga ta lullube shi al'ummarsa za su yawaita su lullube shi. Na uku kuma cewa lalle hasken Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce, haskensa na addini yana nan, ba zai wuce ba. Shi an manufar cewa faka annal gamama tastauda'athu, man shi ne wanda addufaqa'u, waɗanda suke a wani wuri addufafa'u, waɗanda suke masu kariya gare shi a wajen maƙiya, su ne sahaba. Azalla sun samu innuwa ne min dillihi, daga sashen innuwa ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana dukkan abinda suka samu na haske, to ya samu ne gare su domin hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzu watsa addini Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa musu, su ko sun miƙo matabi'ai, su ko tabi'ai sun miƙo matabi'u tabi'in, har zuwa ga dukkan mujaddadai da dukkanin malamai ahlus sunna wal jama'a. Al-fada'ilu, duk waɗansu darajoji na mutane da aljannu da mala'iku, khafiyat, sun ɓoyu indahu, idan an ka dibi irin darajar da an ka ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To duk wasu darajoji suna ƙasa ga daraja ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ahawa'u, soye-soyen rai, wanjabat, sun kuranye, an ukulina, da gabarin hankullanmu, bihi, da albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A nan ya faɗi abu guda biyu, cewa darajarsa duk fifice-fifice sun boyi ingana shi, sannan kuma soye-soyen rai gaba ɗaya sun kuranye daga hankullanmu albarkacinsa. To shi ne sai baitin ga yana da alaƙa da baitin can. Kowane dango da dangowansa shi ne game da cewa darajar kowa ta ɓoyin da ingata shi, shi ne ce a yallata jallin, akwai bayyanuwa linnu juni ga taurari ko ma'asufi inga sahiya, anya taurari za su bayyana kuma da sahi, ma'ana in sahiya ta waye ba za ka gane ba, ba za ka ga taurari ba. To haka idan aka yi bayani akan hasken daraja ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za ka ga ta kowa ba. Wani mawaki na ce ma wani basarake, ka annaka shamsun wal muluku kawakibu, idza tala'at lam yabdu minhunna kawkabu, cewa kamar kai rana kake dukkan sarakuna gaba ɗaya taurari ne, idan rana ta bayyana wani tauraro ba zai kingi ba.
wani misali sama da ya hito duk wani mai daraja sai kaga darajarsa duk da tana nan amma ta dushe idan an ka gama ta da daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai kamanta daraja Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahiya su ko darajojin sauran mutane kamanta ta su da me eh da taurari sai kuma bayani akan wanjabat bihi an uqulin al ahwa'u cewa soyayyen rai sun gushe gaba dai ga hankulanmu albarkatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ina shi ko yace am koko ana samun baka ukin gilis dalabi ga duhu ma'asuhi kuma da sahiya in ga sahiya ai ba za a samu kingin me ba kingin duhu to haka Annabi sallallahu alaihi wasallama haske na shari'arsa ba zai bar duk wani abin da yake haison rai ba yadda kasan haske na subahin idan ya zo ba za a samu duhu ba wannan lafun wa nashru murattabun kin mu'jizul qawli wal fi'ali Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a iya fadan zancinsa ba ba za a iya fadan ayyukansa ba kamar ka yabe shi akan abubuwan da ya fada ko abubuwan da ya aikata fassara ta dai kenan ko kuma mu'jizul qawli Annabi sallallahu alaihi wasallama zance ne gagar koyo ne ba za a iya irin zancinsa ba wal fi'ali ba za a iya irin ayyukan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba domin zancen Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne na gaibubbuka da kuma alqur'ani don haka babu wanda isa kawo irin alqur'ani karimul khaliqi mai girman talitta ne wal khuliqi mai girman dabi'o ne muqsidun mai yawan adalci ne mi'da'u mai yawan kyauta ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam la taqis kakka yaddaka auna khalqan wata talitta wani taliki bin nabi da annabi fil fadl ga daraja kace daraja wani taliki tayi kama da daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakka yaddaka yi haka fa huwa al bahru domin shi Annabi sallallahu alaihi wasallama wani irin teku ne ga alherinsa wal anam duk gaba dai talikai na duniya gaba dai kidao takukka ne duk gaba dai a game talikan duniya gaba dai takukka ne ko kuma wal anamu gaba dai talikai gaba dai rukao kananan guguna ne kenan ko babban guga mai za ta yi mateku balle karamar guga kullu fadlin ko wace daraja fil alamin a cikin talikai alfudala'u masu daraja din nan ista'arahu sun yi aron darajar nan ne fa min fadlin nabiyyi daga fifiko na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan talikai suka aro wannan daraja anan kamar yadda shugabanni suka jaraba ke wai duk wata daraja da an ga wani annabi Annabi sallallahu alaihi wasallama na da ita tare da kare misali Idris alaihi salam Allah ya rafa'ana hu makanan aliyya Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ko an yi miraji Nuhu alaihi salam ya tsira tare da jama'arsa shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallama jama'arsa ba za a halaka su ba da azaba ta gane gaba dai Ibrahim alaihi salam ya tsira daga wuta shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsira daga wuta ta yaki gaba dai a ce yaki ya canye sa kullama auqadu naran lil harbi afaha Allah sannan an samu watan wani yaro ta kone gaba dai Annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa watan jikinsa gaba dai ta koma lafiya lau Musa alaihi salam ya jirkita sanda ta koma maciziya shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallama kututturun da dino yayi nishi yayi kuka saboda soyayyarsa kaga wannan yayi bayyanar da mu'jiza haka kuma tsage teku ga Musa alaihi salam Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ko wata ya tsage masa kamar da bayani na nan take sannan Musa alaihi salam ruwa ya buguga daga duci saboda bugun sandarsa shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin jini ne da nama ne ruwa sun ka buguga Musa alaihi salam Allah ya magana shi ko Sina shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi magana da shi kuma ya ga Allah a sama. Haruna an ba shi fasaha a cikin Ibraniyanci tare da ba mu'jiza ga Ibraniyanci, ma'ana ba gagar koyo ba ne, amma an ba Annabi sallallahu alaihi wasallama arabiya kuma gagar koyo ne abinda aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ta fannin arabiya. Inna anzalnahu qur'ana arabiyyan, kaga gagar koyo ne shi alqur'ani, amma wasu ne tafai ba mu'jiza ta gagar koyon su ana iya canza. Bayan haka an hore ma Annabi Sulaiman magana da tsuntsaye, shi ku Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa su da itace yake magana da shi. An hore ma Annabi Sulaiman hayyau iska, Annabi sallallahu alaihi wasallam an hore masa buraka, an hore ma Annabi Sulaiman aljannu shi don aiki kawai, shi ku Annabi sallallahu alaihi wasallam an hore masa aljannu sai da sun ka musulun daga hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yusuf alaihi salam yana da rabin kyau, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ai kyau gaba ɗaya. Shine dai yace kullu fadlin, kowace daraja fil alamin, cikin talikai alfu dala'u, masu darajar nan ista'arabu sun aro darajar nan min fadlin nabiyyi, daga daraja da matsayi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To anan za mu taƙaita da fatan Allah subhanahu wata'ala ka ƙara mana jagoranci. Mun samu labarin rasu Hajji Arabi an bagala, Allah subhanahu wata'ala ka gafarta mata, Allah shi mata rahama, Allah ka sa mata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.